tunda sanyin safiya ne da irin dare yan sanda a jihar Lagos ta baza jami'an ta a manyan titunan birnin musamman ma dai shatalitalin Lekki toll gate dake zama dandalin gudanar da zanga-zangar kawo karshen cin zalin da rundunar yan sanda na yan sa wanda aka gudanar a bara dandalin da kuma ake zargin wasu masu zanga-zanga sun rasa rayukansu bayan fito da jami'an tsaro rana mai kamar ta yau to sai dai kuma wannan bai hana daruruwar matasa fitowa a yau din ba domin tunawa da wannan rana kuwa da gargadin da yan sanda suka yi na cewa sai wanda aka baiwa izini ne kadai zai gudanar da irin wannan gangami Comrade Deji Adeyanju na daya daga cikin waɗanda suka shirya wannan gangami na yau
ba wanda yake da izinin cewa mutane za su yi zanga-zanga ko dan fada ra'ayin su a cikin demokratiya saboda ko lokacin soja mutane suna zanga-zanga suna fada ra'ayin su duk abin da ake cikin a kasa da ba daidai ba mutane suna korafi kuma mutane suna zanga-zanga abin da aka fi sani da protest a turanci yanzu za zo a ce a cikin demokratiya wai cewa har wadansu za zo su ce mutane ba su da umarni ko ba su da hujjan yin kuka da abin da ya dame su kuma su Muhammadu Buhari da duk ƴan gwamnatin shi ba sa jin kunya
kuwa yau din ma dai sai da rundunar yan sanda a jihar ta Lagos ta kama wasu masu zanga-zanga na tunawa da gangamin na yan sa a shatalitalin na Lekki sai dai kamar da kwamishinan yan sanda na jihar Lagos Mr. Adumasu ya ce duk wanda ke da kati na shaida da zai nuna cewa ba zaune gari banza ba ne a wajen to rundunar yan sandan ta sake shi
Anybody, I will not be protesting. I told them, you want to protest, you want to join another place. This is the public place, it's not a government place. And there are areas that are designed. They want to be a part of example now. So let's the government know. They will give you the place, they will give you security.
Kuma rundunar ta baiwa jama'a damar gudanar da gangami a cikin motocinsu ba tare da sun tsaya ba domin yin jawabi lamarin da ya ce zai iya kawo hargitsi yanzu dai a yanda wasu ke goyon bayan wannan gangami wasu kuwa na adawa ne da shi kamar da wasu mazauna birnin na Lagos suka shaida mani
ana maganan shekara ɗaya kenan da ya gabata da wannan mummunan al'amari da ya faru a nan Lagos magana ne na cewa mutane su suke ba da umarni wa gwamnati kuma suna ganin kaman gonar ta dauka in ba haka ba yaya waɗansu mutane ƴan tsararru a ƙasa ko kuma da wasu magoya bayan su daga wata ƙasa za su zo su kitsa wani mummunan al'amari a ƙasa amma tunda aka yi abin nan mutum nawa muka ga an kamo an hukunta su
su celebrate ranar kone-kone da halaka mutane za a yi da kayan jama'a shin rikici da tashin hankali yana daga cikin abin da za a yi celebrating tarzoma da kashe-kashe yana daga cikin abin da za a yi celebrating wannan ma yi wannan tunanin ma shi ba gaba ɗaya ma ba shi da tunani kuma na san su ne suke tunani an distance din
mutane sun zo suna maganganu iri-iri ne saboda gaba ɗaya abubuwan da suke faruwa kasan ba daidai bane abin da ya sa mutane suke zanga-zanga kenan kuma
kawo lokacin hada wannan rahoto dai komai yana tafiya a birnin na Lagos kamar da aka saba inda wasu ma ba su san an gudanar da irin wannan gangami ba a wancan bangare na Lekki Babangida Chuprung murya Amurka daga Najeriya